wabarakatuh. Man dama wara ka sani jarina tumba ci daga wasu wanda shi sallah wajen ta ya sujada guyoyi su suke fara kai yake cewa to wannan akwai hadisin da yayi hani akai koko wannan aikin mustabi ne farda ko suna da mai bayani tare da neman karin bayani to alhamdulillah asalin wannan akwai sabanin fahimta wato hadisi yazo na aiki sallallahu alaihi wasallam ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wali yada yadayhi qabla rukbatihi wannan hadisi Abu Hurairah ya rawaito shi bayan ya tada shi kana Abu Dauda to wannan in ka ji zahirin hadisi in mutum ya dai da ka ji maganar zaka fahimta wato zaka fahimta taman san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yana da wannan biyu wato da ka ji ka san inda ka nawa wato in fasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku zai sujada ya tafi zai sujada to kai gurfana irin kamar ya burkul ba'ir kamar yanda raku yake gurfana to kage daga wadin gurfana kada yake gurfana yawa da hannu ne ko da guyoyi daga jin wannan maganin ba'ir mutum dai bai hankali ya san kenan da guyoyi ne to aka ce karka gurfana kenan kage bai ce Yusuf ba Yusuf ce ba zai shi jira duk falai shi gidi gidi ba Yusuf bane ba sama ba gurfana kace wala ya burkai irin wannan yanda da gumi shike zama to in da shi ma bakin nan abin ya tsaya to an fahimta an sani cewa kenan Allah yayi kamata mutum yake amma dan saboda ƙarin bayani ya maki sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ta magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace wali ya da yadayhi qabla rukbatihi mutum ya dora hannayen shi gabanin gwiwar shi amma abin mamaki shi ma wasu maluma suka zo suke ta falsafa ake ta filosofi ake ta tawili akan wannan maganin tawili wanda yake cewa a'a ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in mutum ɗayan ku zai sujada kare gurfana kamar yanda raƙumi ke gurfana suka ce a'a to ai raƙumi kowa ya sani da ƙahuwan shi na gaba yake gurfana shi ko ƙahuwa na shi na gaba su ne hannayen shi yawa suka ce wai hannayen raƙumi su ne ƙahuwan shi na gaba to kuma da su yake gurfana kenan kai kakkai gurfana na ta ce kakkai gurfana irin na raƙumi kenan an ɗauka kamera ka kamar kai su ba irin taka ta raƙumi hannayen ka kamar wannan ƙahuwa ne na gaba na raƙumi kakkai idan ya nashi kenan kakkai amfani da hannuwanka gaje da gwiwanka gaje kuma na kawai tawili ne haka to nake fahimta ce ta wa'anda ake ginin malamai ne musamman ko da wani bangare ne wa'anda suke ɗaukan wani mutum malami to ya kamata su ma ba su darajar su cewa wanda suka ce malam malami ko a wajen su ke malam ne malami ne kuma fahimta shi ce to amma ya kamata a ce mutane suna amfani da hankalinsu lallai wannan fahimta ce ta ni na ga mutum guda dai na ga yayi bayanin nan wallahi sai min kenan shi na ga yayi bayani irin haka to irin haka kuma saboda haka da su mabiyan shi masu bin fahimta shi da magana suke wannan abu za ka zuwa su yi rasa ka je da guyoyi amma mutum yin ba cikon hadisin ba maza a sai sun ce wali ya ba idai kabilar ku ta shi mutum ya dora hannayen shi gabanin guyoyin shi sai wannan magana ma ta ƙare ko da can ana cewa a'a tana yawa kaza tana yawa kaza ne to wannan cikon magana kuma mai ciki ne to amma abin mamaki na lura da wannan ba wannan matsala kaɗai ke da wannan ba akwai wasu matsaloli ma masu irin haka kawai sai yi wa wasu mutane shi ta tawili kai ka ce ba wanda ya taɓa jin hadisin nan sai kai ka ce ba wani malamin da ya ba hadisin nan sharhi sai wannan malamin kawai a ce kuma kai ka ce sallan nan ba a ba wanda ya taɓa yin ta sai yanzu kai ne za ka fara yin sallah to sai ka yi sallah da irin tafitarka duk mutane da ya suke sallan su ba ya taɓa rawaito irin wannan lalle cikin da ta fi duhu ka taɓa ganin irin wannan magana a ce kai mutum ya sujada da ya je da dubiyonsa. To irin wannan nace suna da yawa, ni misali ina zuwa kenan irin yanda an suke yin san dogo daga rukui sake mai da hannunsa su kama. Ya kama hannu a cikin sallar gasnar rawai hadisi sun zo da dama. Kusan duk wanda sai hadisi ya zo da wannan dora hannu babu da dora hannu na dama akan na hukuma akan kirji. To irin wannan asalin mahaifin Ibn Abbar ya rawaito cikin naga da fikus sunna na sayyidi sajid kai ya bayani ce Ibn Abbar ya hitar da hadisi cikin kirji akan mas'ala na dora hannu a cikin sallah na kaburu na cikin sallah. To wannan kaburu a cikin sallah ya tabbata. To amma in an dago daga rukui man babu shi ko hadisi ɗaya a ce in an dago daga rukui shi ma mai da hannu a shi ma sai aka dauki wani abu ta magana ce tawili. Ai manzo sallamin da yake cikin sallah ya ce in mutum in ta dago daga rukui ko an ce in yanda cikin sallah suka sallama manzo sallamin in ya dago daga rukui sai ya daidaita tsaye kowace gaba ta koma a wajenta. Kowace gaba da kake kowace gaba ta koma a wajenta shikenan. Kawai su suka ki tawili da ta'atu ha'atu wasu ko daga ba ta koma a wajenta ai hannu da saman hannu yake kenan kana masa sai sai kaska ma kawai saboda wannan shikenan aka ta aka mutane suke tabbin wannan kuma kuma har ma daga cikin irin masu wannan ra'ayi sai wasu masu aiki da hankalinsu da kuma dan bincikensu irin Albani wannan an ce yawo kana sabani tsakanin Albani Nasiruddin Albani da shi da Ibn Baz. Shi Ibn Baz shi ne yake da wannan ra'ayi ya dora hannu ya dago daga rukui ya sake maitawa. Ibn Baz ya ce wannan shi Albani ya ce wannan bid'a ce babu ita cikin hadisi ba wani hadisin da kawo wannan. Suka ce kai wannan magana zaka ita ce bid'a. Kawai ai dole ne tunda an ce ko ta gaba ta koma wurinta. To kawai kenan ka dago da rukui ko ta gaba ta koma wurinta. To shikenan yanzu tsakanin Allah haka ne mutum ya hankali da an ce ko ta gaba ta koma an dago daga rukui sai mutum ya yi tsaye ya daidaita ko ta gaba ta koma wajenta shine sai ka mallake hannu nan gaban take nan da haka nan hannun kake. To irin wannan fahimta ce sai a samu wani mutum ya zo ya hitar da wannan suna da yawa tsakanin Allah cikin al'umma sai dai Allah ya mistur kuma Allah ya datar da mu da abin da yake gaskiya ne ba mu iko kwanta yana mana ƙarya ce ba mu iko ƙarya ce mata al'umman zan da suna da shi. To alhamdulillah tambaya ta fita dan uwa daga sani jira shine ke cewa da ga wasu in suka tafi bancin dukaka hannuwa da ake na yayin dukaka da yayin kabar harama haka nan za a tayar kuyi wa an suna dukaka kabar harama suna dukaka hannaye sannan an dago daga kuyi a dukaka hannaye tace to shine yake tambaya irin wannan shi ma me hukunci a takaice dai a takaice abin da kini ke nema me hukuncin shi ne matsayin shi a shari'a musulunci. To alhamdulillah idan dai kamar da malai hudu dukkan hannaye wanda aka sani a tifaqan dukkan hannaye yayin kabar harama sunna ne wannan dokon ne tifaqi duka an yi mazhabuje duka guda hudu duka sun yi tifaqi akan wannan. To amma dukkan hannaye ya zo a cikin hadisi ya tabbata cikin tabbatattun hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dukkan hannaye wuri hudu a cikin sallah shine yayin kabar harama da in za a tahiyar rukui sai an dago daga rukui da kuma in an dago daga zaman tahiya na tsakiya cewa nan ma ana duka hannaye kamar yadda dai ake duka hannaye su kai su daidaiti kafada. To wannan ya tabbata sunnar Maiki sallallahu alaihi wasallam duka wannan wuraren guda hudu amma abin da bai tabbata ba shine wanda suke dokakawa kamar da hudi yayin sujada hatta ya sujada ma sai an dokaka wanda gurin sujada wannan daga sujada wannan da shine dai bai hadita ba amma wa'annan sun tabbata kuma wala mushe da sallama wasu arkana na malaji ba bin yusuf Allah ta'ala yana cikin abin da yi sun yi wallafa littafi mai sunan rafu da malam amma ka fa da rafa ittida mai sai da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rafu da malami yana cikin kadiya biyu wanda suka yi shauye magana akan su yayi magana akan su ba su kace ne yayi magana akan su ba amma wanda shi bayani akan su da kabadu nan da kuma daukaka hannaye wa'annan wurare guda hudu manta ba amma akwai hadisi ke cewa sai na Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala ya kasance ke san kasance sun tsaga mutum ma bai daga hannaye wannan wurare har suna yi shi da sun kuka kunni dan su tana mai ganin su yaman cewa tayi mutumi to abin yana da ƙarfi sosai wannan sunna ce duk ka hannaye a wannan wuraren guda hudu